masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
afiya kalawa alheri ya gure naku
lafiya lau ya mutan gida ya niyo
lafiya kalau duk kowa lafiya kalau
ya tsohuwa tsohuwa da gaskiya
masha Allah
tsohuwa na nan ana karu su
yawa
sai abin da ya gaba
gaskiya to Allah babu albarkacin su
abun abun muka ce Allah babu dancin
sa ne su ba
ai wannan wannan zamanin hamburger na
mu malan
goma sai
da corona virus
exactly Allah babu lafiya din ta kwana
amin
yau naga aurayeki muke yi
haka ne ba kace kace
kamar mu je Niger ko ina aurayeki ake hala an fara zafi kenan ko ina
eh a kisan ana kusa da azumi din nan
eh tujurai ba sa son
haka ne ba su da masu
gushi ko eh Allah sa ya
lafi amin
sai baba bari mu faro takon daga Jos jihar Plateau inda iyalan Jonathan Gidado mai gida da na Odeye ni Samuel suke bikin daurin auren ƴaƴan su yau wato ita Joy Tadakone Gidado da kuma Kayode Odeye ni da jin sunayen nan ka san an yi zuwa
ka ba kwarai kuwa
a su waɗannan za a daura auren nasu ne kamar yadda na faɗa a yau din nan
masha Allah
a majami'ar kokin LCC dake Rukuba Road a Jos kenan kuma za a yi walima a wani wurin walima da ake kiran shi Reni Balun suke kusa da majami'ar kokin headquarters kokin sai kuma aure na gaba wanda shi kuma za a yi shi mako mai zuwa ne baba tsakanin iyalan barista da Mrs. Obadiah Tohomdet da na Nde da Mrs. Julius Dewan za a daura auren ƴaƴansu Zen Emmanuel Tohomdet da Rachel Reed da wan su kuma za a yi auren nasu ne kamar yadda na faɗa mako mai zuwa a Calvary Worship Center International da ke sabon Bariki Junction Jos da ƙarfe 11 na safe to Allah ba da ikon zuwa
amin sunma amin
kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare to sai kuma aure na gaba baba shi wannan wanda ya aika mana da wannan gayyata ta da ya aika mana da wannan sakon aure baba
na'am
ya sa sunaye cike da takardar na ma kasa fahimta
to
wane ne wane amma dai bisa ga dukkan alamu wani likita ne yake a ƙauyen su zai yi aure ko kuma a karamar hukumar su to wato Ibrahim Iro Modake ma'aikaci a Kode Radio tunda dai dan uwanmu ne dan
jaridar
Kode Radio International Abuja.
Kwarani.
Yace yawa to yace iyalan Malam Musa Salihu Bawa ke Kura da karam da ke karamar hukumar Awai jihar Nasarawa da na Alhaji Abbas Abdullahi Abuza Cinkai da shi kuma da yake karamar hukumar Rukare a jihar Taraba za a daura auren ƴaƴan su Dr. Sharif Musa Salisu wanda shine likita karamar hukumar tasin kenan da amaryarsa Malama Maryam Abbas Abdullahi Cinkai. To sai dai yace za a daura wannan auren nan a yau Asabar baba amma kamar yadda na faɗa yayi ta an bato sunan wani da wani ni ban ma gane abin da
yake
dai kuma ka san
tunda dai an gado likita ne kike da
eh wato amma za a auren nan yau ne a baba ba inda za a yi
to
an ba ku kuke
ko bai yi wa a ce a ji an likita dan za a daura auren
ba za a ji eh yau kun za su bi ba likita dan zai aure yau
gaskiya
to da ke sirri busa salisu da Malama Maryam Abbas Abdullahi Cinkai Allah ya sa an yi wannan za a wada aure a
cikin
zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma Alhaji Mustafa Kadi Ummani wanda shi kuma za a aure da ɗansa Abubakar Mustafa Kadi a yau dinnan Asabar a birnin Yamai sai kuma Ila Jikan Tagimba wanda shi kuma ke aure da ƴar sana na Aishatu ita kuma za a aure ne gobe Lahadi a shi ma a birnin Yamai sai dai ku mutanen birnin Yamai duk inda kuka je ku kasa kunne ku je a birnin Yamai na aina ne ake aure raki tunda dai ba faɗe wace unguwa a wannan gida ko a ina ne za a auren nan ba an dai ce a birnin Yamai to Allah ya sa an yi waɗannan auren raki a dace baba kamar yadda nace yau fa shi ya sa muka buɗe
wannan kakar aure
ne
to ji kuma bari in faru wannan wa gaisuwar taya murnan daga jihar Plateau Nigeria gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Malam Hamis Abubakar da na Malam Salihu Abdullahi Gurum na daular auren ƴaƴansu Hussein Hamisu Abubakar da amaryarsa Aishatu Abdullahi Dauda Salihu Gurum kuma komandan Fitiyanu Islam kenan wanda za a daura a yau Asabar da misalin karfe 10:11 na safe a 134/3 ED Mai Barkono Street a kusa da New Market a Jos. Akwai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan Hajiya Amina Mustafa Goni murna na daurin auren ƴarta Fatima Mustafa Goni da angonta Sadiq Muhammad Rijiya wanda aka daura an riga an daura a jiya kenan an daura ne a 37 Sands Carey Crescent a Old GRA Maiduguri. To Allah ba su zaman lafiya da zuri'a tayyiba. Wannan auren kuma an daura a makon da ya gabata muna mika musu gaisuwan taya murna wato Ibrahim Umar Abdullahi IB da amaryarsa Rahama Awalu Muhammad Hajo wanda aka daura auren su a makon da ya gabata a masallacin Murtala Hausawa Sabon Titi Kano. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a tayyiba. Sannan gaisuwar bangaji zuwa ga baki da suka fito daga kasar Gadus ka bai wannan auren da aka yi farko Hajiya Bero Usu da Hajiya Husaina mai kosan USA kenan da Hajiya Moda Tema da kuma Hajiya Saudan Papa da Hajiya Salamat Agent da Hajiya Hausatu Man Itire sai kuma Yusuf Amudaji wanda ya fito jihar Kebbi da kuma Muhammad Sani a Kano da Malam Bala Tela Fage a Kano to sannan kuma da manyan baki da suka fito daga jihar Katsina da suka hada da Alhaji Audu Mashi da matarsa Hajiya Hajara Mashi to ana godiya tare da mika muku bangajiya. Thank you.
Je bangaren gaishe-gaishe za mu fara da mika gaisuwa ta alheri ta Abore Hute zuwa ga Alhaji Abubakar Mu'azu Ambuka Adinni Nyamai da Abba dan Ilela da Almu Kanan dan Ladi da Lawali Hukuma da Aminu Yaro da Mustafa dan Hajiya sai Alhaji Abubakar Musa Taylor da Abdurrahman Maihula sai Ahmadu Mamman da Aliyu Yaro Gaisuwar Abare Hute zuwa ga Salisu Mai Kase da Alhaji Malami Yar Abba da Usman Dan Kano sai gaisuwa zuwa ga Ustaz Musa Amiru Hilin Jirgi da Radi Suleiman da Mariyama Idi Rabba Gaisuwar Abare Hute zuwa ga Ruqayyatu Kalba da Shamsiya Sabo da Tsoho Abdu Guzai da matarsa Hajiya Zainab dukkan su a binnin yamai da fatar an tashi lafiya
to sai kuma gaisuwa a Barye Huce daga Aishatu Baijego matar Baffa Haruna Bajuga a Bajuga jihar Gombe tace assalamu alaikum ina gaida mama ta Hajiya Falmata da mahaifina Alhaji Maji Sangaru da sarkata mama da sarki na Alhaji Haruna Daba da mijina comrade da malam Ustaz da Alaramma da Dr. Baffa Haruna Bajuga da abokin mijina Haladu Musa Bajuga da Chindo Kwasa Mai Kaji Sagaru da a ƙarshe ina taya yarbu Ummul Khairi Baffa Haruna Bajuga murdan cika shekara daya a duniya to Allah raya Ummul Khairi
amin summa amin to baba bari mu dire da wannan takarda da ke hannuna idan ka lura yau Niger ya da zango baba
eh dan nakula
eh yo ni sai mota ta dire ne a dawo lafiya
eh kwarai kuwa ai mu ba mu bari can ba ma muna dan hajjazu muna ta
to a gaisuwa Abare Hute zuwa ga Ali Zakari wanzamin zamani da su Abdu Magaji dan kasuwa sai Jaffa Sarkin Yaki da Muhammadu Ons da Turaki Taylor sai Habibu Mai Fanta da Sheikh Malam Radiu Umaru Alƙalin Birnin Kwanni da Usman Foto Shawa sai Sarki Dan Tarke da Mamman Dan Fulani Mai Taba da Abdu Dan Kinga sai Sule Troubles da Zainabu Algora gaisuwa Abare Hute zuwa ga Hajiya Rabi Hassan yar majalisar dokokin ƙasa da Mamman Dan Doki da kuma Gambo Adamu dukkan su a bindin kwalli da fatar an tashi lafiya to baba kamar yadda muke cewa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa su din
ga nan
za mu dire a wannan zango sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna
insha Allah
su yana yawo sai ban yi da kai ya I'm
labarin da zan baka ko labari ne ko hannunka ne sanda ne ko dai kai baka na faɗa ka yanke hukunci daga
lalle ka kadde ai kadde ai dukar kwano
daga Alhaji Umar ne fore ba gashuwa
to
ko yace wai wani mutum kullun zai ta zage shugabanni kullun ya ta zage shugabanni duk inda ya zauna ba shi da wata bugana sai zage shi inda ya faru da bai ji dadin shi ba sai ta zage shugabanni
lallai
shi nan wata rana wani babban mutum yana kamar a ce irin wanda suke shigewa mota sun je sai tsiren nan ya ji dai ana sai wanda mutum yana inda ya shiga ba nan zai fita ba yana ta zage shugabanni sai mutumin nan abin ya dane shi sai ya zo ya ce miki kai malam wai menene shugabannin nan ne suka baka ne kake ta zage su sai ya kara yace ai ba su da adalci ba su da azalci a zalimai ne kaza 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 kenan sai shi wannan shugaban sai ya shirya wata rana sai ya sa aka kira mishi shi a ofishin shi inda shi bai saba zuwa wurin manya ba
eh bai saba zuwa wurin manya haka
ne irin su ba sa shiga irin manyan ofisoshin nan ya samu aka kira shi shikenan ya tafi yana bari dai yadda menene aka kira shi so da shugaban ya kira ya kira shi sai ya bashi kamar da sunan aika ya kira wani mai ataba ya hada su yake ku kai abu kaza wuri kaza shikenan suka tafi da suka tafi suka dawo sai yace mashi mai a taba ya tsaya a waje sai yace a kira mishi wannan bawan Allah mai yawan zage shugabanni sai shikenan sai dauki 10,000 yace ya ba ya dauki 20,000 yace ka dauki 10,000 ka je ka ba dan a taban nan 10,000 sai wannan mutum ya karba 20,000 baba
eh
da fita tunda shi bai a taba bai san yadda aka an yi haka
bai san haka abin da ya faru ba
da fita ya kai kai ta ya kai cido ya kai kai cido ya ga dai ba ni kallon shi ya zara dama an riga an raba su biyu ya dauki 10 shi dama ya saka a jigun shi ya rike wannan a hannu kamar
shi
ya kai ya duba nan ya duba sai ba wanda yake kallon shi sai zaro 1,000 a cikin 10,000 nan
10,000
sai yawa sai ya aje 9,000 a cikin ajiyoyin shi ya rike 10,000 ya ba mai a taba ya ce gashi ranka ya daɗe ya ce mu a baka ya ba mu yana godiya wancan mai a taba bai san an ya gode ya gode ya gode
shi ji daɗi ba zai
yi wa yana jin daɗi sai zai buga mashin ya tashi sai ga ɗan aika ya zai ce ranka ya laɓa yana neman ka shi mai a taban sai shi kenan mai a taba ya shiga sai yana cewa nagode yana godiya yana godiya aka ce nawa aka bashi yace an bashi 1,000 yana godiya yana ƙara godiya sai aka kira aka sai a kira a sake kira wancan
mai zagin manya
shi ne manya saboda yan masu cin amana marasa adalci kaza 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 to shikenan sai alhajin yace mishi ai dama ya ga talauci shi dama niyyar shi shine zai ba su 1,000,000 ne to amma tun da ya ba su 10,000 ya ce sa ya kunce 9,000 a jihu to ya ci raban shi sai ya dauki 1,000,000 ya ba dan a taba
me a taba
eh
kai
to baba shi fore baka shi wace in kai ne ya zaka yi
wanda ai ba magana ai mutum ka riga kai sada da
ya
ce mutum ya tuka alkhairi
yawa to wai to shi ne nake cewa ko hannunka mai sanda ne ko ya ne domin kullum baba aka faɗi cewa ko shugabanni sun yi kaza ko shugabanni sun yi kaza akwai da me sai da ka ya buga mudu karkashi saboda ya tudu in aka zuba ya cika kuma ke sa to ko dai anuka mai sanda yake ba talakawa ne to an kusa
zuwa kwarai kwa
a Najeriya
ne ai wasu ba su samu ba jiji sa ba za ko zuwa ni
wato forever gaswa muna godiya da wannan labari an kusa zabe to bari mu ga ko wannan zabe ko wannan labarin da aka zai tasiri da aka je zabe
Allah sa
da gaba da bajini da daga ba da hannun sabini da aka tilo da jaburki da yanzu a madadin
baba ya ko bake ni
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
ni kauna burin masoyi da muri tiriya ni kini ne ce waya ni soyayya kai kauna burin masoyi da muri kona burun masoyi wai 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 kiya ni ne ke waya wai 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 kiya kona kita ni lai wai 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 kiya kike buri dare na kullum buri na ki dan to mata garin ki so na ni buri ni ne ke kiya wai 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 kiya